إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu albarka, barkanmu da sake saduwa a wannan jeren giya ta darussa daga littafin Usulud Da'wati As-Salafiyya wallafan Dr. Abdusalam bin Barjas Al-Abdul Karim, Allah ubangiji ya gafarta masa, wanda asalin wannan littafi kamar da muka ambata wato lecture ce, muhadara ce da wannan malami ya gabatar, Allah ya mishi rahama, wanda wata madaba'a ta dauke shi ta juya shi zuwa dan karamin littafi mai albarka kurai. Malam yana mana bayani akan wato tuwasa wanda aka gina da da'awar salafiyya tun da da kuma a yanzu. Da'awar salafiyya ita ce da'awa kira zuwa ga tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama da tafarkin sahabbansa da sauran mutanen kirki na farko. Wannan shine wato darasi na uku cikin wannan jeren giya. Za mu tashi karkashin bayani akan asali na biyu wanda shine al-hirsu ala tatbiqi al-amali lil islam, wato ba da muhimmanci wajen zartar da karantawar musulunci a aikace. Wannan ita muke karantawa wannan mas'ala sai lokaci ya kure mana, da haka za mu tashi a inda malam yake fada a farkon shafi na 35 da yake cewa wa hadha li'timadu alal qusasat wa alal izaat al ajnabiyya huwa ghayatu ma indahum mimma yusammunahu bi usul fiqh al waqi'. Yana bayani akan cewa daga cikin kurakuran da matasanmu suka fada ciki shine wato ba da muhimmanci akan abin da ba shine mai muhimmanci ba a rayuwa, ba su muhimmantar da ilimi da koyon addini da aiki da addini ba, amma sun muhimmantar da shagaltuwa da rigingimun siyasa da tattali da rigingimu tsakanin ƙasa da ƙasa da rigingimu tsakanin civilizations da wasanni da harkokin wasanni na ƙasashen Turawa da kuma dogaro kaso kan akan kafafen sadarwa na kafirai na Turawan yamma a matsayin su ne madogara ta farko wajen samun labarai, madogara ta farko wajen samun bayanai da tattaunawa. Don haka duk abin da aka ji a waɗannan tashoshi na Turawa su ne abin dogaro, kuma a kansa ake gina dukkanin hukunce-hukunce da fahimtoci. Ya ce wannan shi ne kuma asalin tushen da masu irin wannan nazariya suka dogara a kan shi da abin da suke kira da suna fiqhul waqi, wato sanin zamani, wanda suke ganin abin alfahari ne, kuma suke sukar malamai da masu bin tafarkin addini, tafarkin ilimi da cewa ba su da fahimtar zamaninsu. Allah shi kyauta. Malam ya ce walamma kharaja alaina hadha at-tayyar al-jadid jana ala al-ilmi wal-amal, yayin da aka samu wannan guguwa ta fito, guguwar masana zamani, guguwar masu analysis da masu sharhin al'amuran yau da kullum ba tare da fahimta addini da fahimtar al'adunmu ba, masu dogaro akan kacokan wato fahimta da tunanin da ake yadawa ta hanyar jaridu da kafafen yada labarai na Turawa, sai suka yi wa ilimi ta'addanci mai yawa, suka yi wa aiki da ilimi ta'addanci mai yawa. Walidha fa inna dha'afa fil ilmi wal amal yabdu jaliyan fi shababil umma, daga haka ne ka ga rauni a cikin aiki da ilimi, da rauni a cikin koyon ilimi ya bayyana karara a cikin matasan wannan al'umma. Fa anta tara shababu fiqhul waqi, kana ganin matasan nan na al-fiqhul waqi la yaltazimuna ahkam ash-shar'i fi kathir min al-qaba'il al-'azima, ba sa kulawa da hukunce-hukuncen shari'a a cikin da dama daga cikin matsaloli masu girma na addinin musulunci, suna da wasa da addinin musulunci amma kuma suna muhimmantar da tunani irin na Turawa da ka'idojin rayuwa irin na kafirai da makamantansu. Wal wajibu ala shababina an yattaqullaha ta'ala fi anfusihim, wanda yake wajibi akan matasanmu shine su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah game da al'amuran rayuwarsu. Wa an yashghalu anfusahum bima ya'udu alaihim bil fa'ida al 'azima fi ad-din wa ad-dunya, abinda yake wajibi akan matasanmu shine su kokari su shagaltar da kansu da abinda zai dawo musu da fa'ida mai girma a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwa ta addini. Wa amma al-ishtighalu bima la fa'idata fi, amma shagaltuwa da abinda bai da amfani, wa iqhamul insani nafsuhu fima laysa min ikhtisasi, da kuma mutun ya dinga kutsa kanshi cikin abin da bai da kwarewa akai, fa hadha wabaluhu kabirun, wannan bala'in da ke cikin shi da barnar da ke cikin shi mai girma ne. Wa yuwaffawitu alal insani min al ajri wal khairi ashay al kathira, kuma wannan zai sa kai asaran lada da al khairi mai yawa kware da gaske. Fa ala shababi an yattaqullaha ta'ala fi anfusihim, da kuma matasa mallai sake mai ta cewa matasa ku ji tsoron Allah game da al'amuran rayuwarku. Wa an ya'malu bima alimu min al ilmi hatta yafuzu duniyan wa dinan, da kuma matasa ku kokari ku dinga aiki da abin da kuka sani na ilmi hatta yafuzu, dan ku samu ku tsira dinan a addinance wa duniyan da kuma a rayuwar duniya. Ya gama da bayani akan al-aslu tsani, sai ya ce al-aslu as-salih, tushe na uku daga cikin waɗannan tuwasa guda goma shine ad-da'watu ila Allah ta'ala ala basira. Baya ga bayani akan al-hirsu ala al-ilmi, sannan al-amalu bil ilmi, sai kuma ad-da'watu ila Allah ta'ala ala basira, kokarin kira zuwa ga tafarkin Allah mai inganci, kuma wannan kiran ya zama ayi shi a bisa basira, a bisa ilmi da hujja. إذا من الله على المسلم إذا من الله سبحانه وتعالى على المسلم بالعلم والعمل, إذا الله سبحانه وتعالى يمك بيوا كي مسلمي يباك علم كما يباك غم لكتركنا أيكي لعلم, فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير للناس عن طريق دعوتهم ونصحهم وإرشادهم. بندك واجبي أكم ونم متن وقري يكتش ويا سادد ونم الخير نعلم مسلم شريه صابه alkhairin nan na gamda katar da aiki da yake da ilimi yayi kokari ya zama cewa ya zama wata wato gada da ke sadar da mutane musulmai ɗan uwansa da wannan ilimin, ta hanyar kiran su zuwa ga ilimi, ta hanyar yi musu nasiha da ba su ainihi instruction, irshadin su zuwa ga ilimi. Fa inna hadha huwa amalul anbiya'i alayhi wassalam, wannan shine aikin annabawa. Ya qulu Allahu ta'ala annabihi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya faɗa game da annabinsa Muhammadu alaihi salatu wassalam kamar da yake sota Yusufa, Allah ya ce kul hadhihi sabili, kace musu wannan ita ce hanyata, ad'u ila Allahi ala basira ana wa manittaba'ani, ina kira zuwa ga Allah a bisa hujja, a bisa hasken ilimi, da ni da waɗanda suka bi ni aikin da muke yi. Wallahu subhanahu rafa'a manzilata da'i ila Allahi ala ghairi, Allah Ubangiji madaukakin sarki ya daukaka martaba wanda yake kira zuwa ga Allah akan wanda baya wannan aikin. Fa qala azza wa jalla, Allah yace wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin, wane ya kai kyan magana fiye da maganar mai kira zuwa ga Allah wanda yake aiki nagari kuma wanda yake cewa ni ina cikin musulmai. Amma man amma an sawabihi wa ajrihi fa huwa azimun li'azami amali, inda zakai tambaya game da lada da irin wato baiwar da Allah yake baiwa mai kira zuwa ga Allah, ka sani da cewa ladan mutumin da ke kira zuwa ga Allah yana da girma saboda girman aikin sa. Fa inna da'iyata, domin shi mai kira zuwa ga Allah ila Allah azza wa jalla lahu mislu ajru man tabi'ahu, yana da kwatankwacin mislu ajri man tabi'ahu, kwatankwacin ladan wanda ya bi shi fil khairi, a cikin aikin shi na alkhairi, min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a, ba tare da an diba daga ladan da za a ba su waɗanda suke bin shi din a bashi ba, za a bashi ladan shi irin ladan su, da yawan ladan su, da yawan aikin su, da yawan adadin su. Wannan yana ishara zuwa ga hadisi ne wanda yake cikin sahihin Muslim daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man da'a ila hudan kana lahu mislu al-ajri kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yunqasu min ujurihim shay'an, wanda ya kira zuwa ga shari'a za a bashi kutankucin ladan waɗanda suka bi shi akan shari'an nan ba tare da an rage komai a ladan su ba. Annabi ya ce alaihi salatu wasalam man da'a ila dalalatin kana lahu alaihi min al-ismi mislu asami man tabi'ahu la yunqasu min athamihi shay'a, haka nan wanda ya kira zuwa ga bata za a bashi zunubi kwatankwacin zunubin waɗanda suka bi shi akan wannan bata ba tare da an rage komai a zunubin nasu. Allah ka tsaye. Malam yace wa kad jaa an min hadisi Ali radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurun na'am, Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da koda mutum ɗaya ne ya anshi musulunci ko ya gane sunna ko ya gane wani kuskure ya gyara ko ya gane ainihin abin da yake daidai ya bi, Allah ya taimake ka ya baka dama ka zama sanadiyar mutun daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kuma ka alheri fere ka tara garki da jajayen raƙuma wannan hadisi ne wanda yake cikin sahih Bukhari da Muslim mimma yanbaghi an ya'lama huna annahu la yushtaratu liman yakunu da'iyan ila Allah azza wa jalla an yulimma bi jami'il ahkami shar'iyya ya daga cikin abin da ya kamata a gane anan inji malam baya cikin lazimin abin da yake dole ga wanda zai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama cewa sai ya cika ya timbatsa da ilimi sai ya kai kololuwar ilimi ba dole bane walakin alwajib alayhi an yakuna aliman bima yad'u ilayhi amma dai abin da zai karantar abinda zai kira zuwa gare shi gurgudan ilimin da zai koyar ya zama ya iya wannan koda a ce an fita daga wannan babin ko an haura wannan matakin bai san abinda ya kamata ya sani ba amma dai abinda zaka koyar ya zama ka iya shi ai alqadiyata allati yuballighuha ila an-nas mas'alar da zaka koya wa mutane tajwidi ne fiqhu ne usulul fiqh ne nahwu ne sarfu ne balaga hadisi duk abin da zaka karanta ya zama shi wannan din ka iya shi yajibu alaihi an yakuna aliman biman ilmu shar'i ya zama biha al ilmu shar'i ya zama wannan mas'ala ka santa sani na shari'a walizalika yaqulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama dan haka cikin hadisin bukhari ta yi abdan amr dan as annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ballighu anni walau aya ku isar da sako daga gare ni koda kwaya ɗaya ne sako fa idza arafa almuslimu ayatan idan mutun ya san wata aya wa fahima ma'anaha an tariqil ulama'i wal mufassiri ya san ma'anar wannan aya ta hanyar abinda malamai suka karantar da shi da masu tafsiri aw arafa hadithan kadhalika min ahadith rasulina sallallahu alaihi wasallama ko ya san wani hadisi kwaya daya daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw ilma aw alima hukuman min ahkami shar'iyya ko ya san wani ilimi daga cikin imamin shari'a kadhalika an tariqil ulama'i ta hanyar malamai suka koya mishi ya koya au an tsariki muallafati ahlul ilmi ko yana da malaka ya karanta ya fahimta daga littafan malamai ballagahu li ghairi minan nas to zai iya isar da wannan ilimin ga wani sahabbai haka suke kowa ya je jiyo karatu sai zai koya ma matarsa ko makwabcinsa ko abokinsa hasali ma suna yin munawaba akan haka ba dole ne sai in ya san dukkan ilimi ko ya kai wata martaba ko wani matsayi a ilimi wanda ana ganin ya zama wani jijjigi a ilimi ba amma dai abinda zai karanta ya zama ya san iyakar wannan abin haƙa ma'rifati ina fata muna gane wannan yace walau lam yakun aliman bi ghairi zalika al-hukmi aw al-hadisi aw al-aya koda bai zama masani akan wannan hukuncin ko wannan hadisin ko wannan ayar malam yace yaqulu ash-shaykhu al-allamatu abdurrahman ibn qasim fi hashiyatihi li kitab at-tauhid mala abdurrahman ibn qasim Allah ya gafarta masa yana da hashiya ga littafin kitab at-tauhid a ciki yake cewa wala budda lid-da'wati ila Allah min shartain dole ne kira zuwa ga Allah ya zama akwai sharadi biyu da ya cika an takuna khalisatan liwajhi Allah ayi abinda za a yi na kira zuwa ga Allah don Allah dan fuskar Allah asa ikhlasi wa an takuna wafqa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma ta dace da tafarkin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam yace wa an yakuna da'i arifan bima yad'u ilayhi mai kiran kuma ya zama masani ne ya san abin da yake kira zuwa gare shi fa in akhalla bil awwal in ya zama bai san wancan yayi wasa da wancan na farkon na ikhlasi kana mushrika to ya zama mai shirka kenan yana riya karma shirka wa ina khalla bis thani in ya guje wa nabiyin yayi wasa da nabiyin shine bai dace da sunna ba kana mubtadi'an to ya zama dan bid'a ke intaha kalamuhu zancen shi ya kare daga shafi na 55 a littafin shi wa intilaqan min ash-shart ath-thani to daga wannan sharadin na biyu cewa wajibi ne ya dace da sunna abinda zaka karantar alladhi zakarahu subhanahu rahimahullahu qulna sai mu kuma muka ce inna wasa'il ad-da'wati ila Allah tawqifiyya hanyoyin kira zuwa ga Allah to hanyoyi ne wanda ya kamata su zama tauqifiyya ayi amfani da irin hanyar da shari'a ta kawo don kira zuwa ga tafarkin Allah la yustahdasu fiha shay'un lam yakun alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baya halatta a kirkiro wata hanya ta daban can wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gudana akan ta ba a ce za a kira izuwa ga tafarkin sa amma ana amfani da wata hanya wanda ba irin tafarkin nasa ba walizalika shadda nakiru salafi ala ahli sama dan haka ne zaka ga malaman farko sun tsananta wato cin gyara da yin Allah wadarai da ahli sama masu sauraron kada kade alladhi kana yaf'aluhu sufiya wanda yan dari ku suke suna sauraron kida da tunanin cewa hakan hanya ce ta tsarkake zuciya hanya ce ta kaiwa zuwa ga Allah hanya ce ta gyaran zuciya to kaga wannan hanya ce kekkirarriya da haka malamai suka yi inkarin ta cewa ba za a bi ta a kai ga samun nasara walau kana hadha as-sama'u mujarradan anil alati al-muharram koda ku a ce wannan kidan an raba shi da wato kayan kida na haramci ka alatil lahwi kamar ababan wasa wa nahwiha da makamantansu walau kana hadha as-sama'u nafi'an litalyinil qulubi koda kuwa daga kidan yana sa yayi amfanin shi na hawa kan abinda zai lausasa zuciyoyi li'annahu lam ya'ti bihi shahidun fil kitab don babu shi alqur'ani wala fi sunna bai da shahidi a cikin sunna wala fi fi'li salafil ummati radiyallahu ta'ala anhu babu shi kuma a cikin tafarkin al'umma magabata Allah ya kara musu yarda wato abinda malai yake fadi anan shi in an tuna a darasi na baya na farko mun ambaci cewa daga cikin tafsir shahadan ta mai suna al-hujajul qawiyya ala anna wasa'il ad-da'wati tawqifiyya hujjoji mabayyana da ke tabbatar da cewa hanyoyin kira zuwa ga Allah tauqifiyya wato sai sun dace da abin da yake a cikin karatu malam a cikin tabun shi ya kokarin kawo hujjoji da suka tabbatar da haka cewa da'awa ibada ce ibada kuma sai abin da aka ce kai zakai da kuma cewa shari'ar musulunci cikakkiya ce ta bayyana komai ba ta da nakasa bata bar mutane su kokarin gano hanyoyin da za su gudanar da ita da kansu sannan kuma yana daga cikin sharɗan tsira shine alaiki samu bil mutaba'a bin tafarkin yan gaba yan baya a waɗanda suka shuɗe da kuma at-tahzir min al-ibtida malaman farko sun ta jin kunnan al'umma da su guje ma bid'a sannan kuma ita shari'a musulunci ba ta ihmalin wata maslaha wacce ta yi mutane amfani face ta gaya musu ita kamar da mun tabi ya yi karar haka a cikin fatu a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 11 sannan wannan kuma bai nufin an yi watsi da ka'ida ta al-masalihul mursala domin su masalihul mursala din akwai su wato wasu maslahohi wanda suke a sake babu kaidi amma wane ne ke karara cewa wannan abu kaza maslaha ce to malamai ne suke yin wannan malamai ne suka cewa to abu kaza yana cikin masalihul mursala wato ka'idoji waɗanda za a yi amfani da su a cikin wuriyarsu ba sa cikin bid'a to sai malamai sun karara haka sannan za a yi da tabbatuwar wannan abin a cikin masalihul mursala mu sauran mutanen gari mu awam ba mu da yancin mu ce kaza muna ganin shi maslaha ce mursala a ci gaba da aiki da shi a cikin addini malam yace wa zalika yaqulu shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu kama fi majmu'il fatawa a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 11 ibn taymiya yake cewa fa amma sama'ul qasidina li salahil qulubi fil istima'i ala zalika masu sauraron kida wanda suke cewa sauraron kidan suna yin shi ne dan gyara zakata kuma a hadu ai hakan ai alladhina yastami'una ala sama'i waɗanda ke haduwa dan jin kida qasidina bi hadha al-istima'i islah al-qulubi suna so su gyara islah al-qulubin su gyara zakatun su ta hanyar jin kida watan kiyata nufusihim su tsarkake rayukan su imma nashidun mujarrad sai ka ji dai ko dai kida ne wato waka ce wacce take mujarrad ya'ani laysa ma'ahu alatul lahu waqi ne wanda babu kida nadhirul ghubari wanda yake kama da abin da yake cewa al ghubar wato ana rawa ana waka ana tada kura wa imma bit tasfiq ko kuma a hada da tafi wani hu zalika kuma kamancin wannan fa huwa sama'ul muhdas fil islam wannan jin kida ko jin waka kirkirarren abu ne a musulunci ibn taymiya ya tattauna akan wannan mas'ala dalla a cikin littafin shi al-istiqama haka ibn al-qayyim da littafi musamma akan wato mas'alatu sama malan yace fa innahu uhditha ba'da dhahabil quruni thalathati alladhina afnallahu alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kada kada ibn taymiya da sauraron waka an kirkiro shi ne bayan shudewan zaman nan nan na farko guda uku wadanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe su qala annabi yace khairul quruni alqarnul ladhi bu'istu fihi mun ce miya ya kawo hadisin ne da ma'ana yace mafi alherin zamani shine zamani na da aka aika ni a cikin sa thumma alladhina yulahum sai kuma zamanin wadanda suke biyo bayan wannan zamanin thumma alladhina yulahum sai kuma zamanin na bayan su wa qad karihahu a ayanul umma kuma manya-manyan malamai cikin al'umma sun kyamaci wannan abin walam yahdiruhu akabirul mashayikh sannan manya-manyan shehunnai ma ba su halarci wannan wajen ba wannan hadisin da ya ambata na khairun nasi qarni lafazin dake cikin bukhari da muslim shine khairun nasi qarni maimakon khairul quruni alqarnu ladhi bu'istu fihi hadisi ne tabbatacce daga Abdullahi dan Mas'ud daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ko ta cikin majmu'ul fatawa a cikin mujallaji na 11 shafi na 591 wallahu a'lam ila an yaqula ash-shaykh rahimahullahu dimn al-kalami ala as-sama'i hada ibn timiya ya ci gaba da magana har inda yake cewa a inda da yake magana akan as-sama' yake cewa wa bil jumla fa ala al-mu'mini an yata'allama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yatruk shay'an yuqarribu ila al-jannati illa wa qad hadatha bi babu wani abu wanda zai kusantar da mutane zuwa ga aljanna sai da ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin sa ya ba wa al'umma shi labarin sa wala shay'an yub'idu 'anil nari babu wani abin da kuma zai nesanta mutane daga wuta illa wa qad haddatha bihi sai da ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin sa wa anna hadha sama' law kana maslahatan la shara'ahu Allah wa rasuluhu da a ce akwai wani alkhairi a cikin sauraron kida kuma zai gyara zakata da gaske guda zaka tarar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani da Allah ya shar'anta fa inna Allah yaqulu dan Allah yana cewa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina ayau na cika muku addini na kuma cika muku ni'mata kuma na yarje muku ku yi addinin musulunci a matsayin addinin da ni Allah na aiku wa idza wajada fihi manfa'atan li qalbihi idan mutun yaji cewa zuciyarshi tana amfana da wannan kidan ولم يجد شاهد ذلك الا من الكتاب ولا من السنه لم يلتفت لا من الكتاب ولا من السنه لم يلتفت اليه كودا كاجو wani abu na maka amfani da sunan kana yin shi a matsayin kamar shi wannan kida amma sai ka goye ga kawai ga baka samu wata hujja a Qur'ani ko sunna wacce za ta goye bayan wannan aiki ba to sai ka kauce mishi ba za ka goye bayan shi ba za ka dinga yi wa qala sahl ibn abdullah at-tustari malan sahl dan abdullah at-tustari Allah ya gafarta mishi yace كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنه فهو باطل دو wata hanya ta gyaran zuciya wacce za ake wujdani da ita amma babu wani dalili a qur'ani ko sunna game da halacci ko sunnancinta wannan yace babu ba ta da kyau batila ce barna ce wa qala ad-darani abu usman ad-darani yake cewa innahu la yalmu bi talmu bi qalbi an nukta min nukatil qaumi fala aqbaluha illa bi shahidaini adlain yace nakan ji wata fa'ida ta zo min a cikin zuciyata ta burge ni daga cikin irin fa'idojin da mutanen wato ɗan ɗari ku sufaye suke amfani da ita yace amma bazan karɓe ta ba sai na samu shaidu masu adalci guda biyu alkitab was sunna alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam malam yace hadha kalamuhu rahimahullah wannan ita ce maganar sa Allah ubangiji ya kara mishi rahama wato ibn timiya ke wa fi qawlihi a cikin fadin da yake cewa wa idza wajada fihi manfa'atan liqalbihi lam yajid shahidan lam yajid shahida zalika la fi kitabi la min kitabi wala min sunna da yace koda abun ya amfani zuciyarka amma in ka rasa hujja qur'ani ko sunna kar kai aiki da shi yace akwai ablahu raddin ala man jawwaza tamthila akwai wato mai da martani mafi karfi ga wanda yake halasta wasan kwaikwayo lidda'awati ila Allah cewa ai aiki da wasan drama wajen kira ga Allah subhanahu wa ta'ala li anna fihi manfa'a hujjar masu fadan wannan magana shine su ce akwai amfani ai an ga a aikace cewa aiki da irin wannan tafarki yayi amfani wajen wasu sun gane gaskiya ko wasu sun tuba ko ma har sun shiga musulunci sun barkatirci to tunda a aikace an ga yayi amfani sai su ce to dan haka yana nuna zuwa ga cewa za a yi amfani da wannan hanya wajen ainihin wato karantawa wannan yana daga cikin ababan da a wannan zamani malamai suke safani game da shi wali annal quluba talinu idza stama'at ilai kuma ai zakata suna yin raurawa suna yin laushi idan suka saurara ko suka kalli drama wa shahadat manazira fa ala zalika naqulu haka sai mu ce yajibu an takuna wasailu ad-da'wati tawqifiyata wajibi ne hanyoyin kira zuwa ga Allah su zama an tsayu ne akan abinda aka samu a cikin nasi wala yushra'u fiha illa ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa sahabatul kiram fa za a tsaye akan koyo ba sai abinda Allah ya aika manzala sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka zama kai kuma da Allah yake cewa qul inna ma undirukum bil wahyi ina muku gargadi ne da qur'ani da sunna a wannan mas'ala akwai malamai a wannan zamani wanda suke ganin cewa hanyoyin kira zuwa ga Allah za a yi kirkiran wata sabuwar hanya wadda da ba san ta ba a yi kira zuwa ga Allah da kashin haka suke kokarin wato abin nan taswibi su yadda da cewa harkar drama da wasan kwaikwayo za a yi amfani da zuwa kira zuwa ga Allah suka bata kwarin gwiwa suka rawwaja ta zaka samu aflam islamiyya da makamantansu babu shakka wannan yana daga cikin mahalli na sabani wanda kuma alal aqallin ka kalli shubhar da ke kashin abun to guje mishi yafi a ce a bi shi shi wannan malami yayi wannan magana a cikin tafin shi mai suna wancan alhujajul abin nan alhujajul qawiyya ala anna wasailad da'wati tawqifiyya daga cikin wasailud da'wa wanda ya tattauna akan cewa lalle kirkira duniya akwai wannan mun ji cewa akwai as-sama wato sararin kida da al-qas irin abin da ake cewa wa'azin tirmi mutum ya zauna yayi ta labarai na da da na yanzu da wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba za ga malaman salaf suna kyamar wannan suna hani zuwa gare shi in banda wanda ya zama akwai alkhai Imam Ahmad ibn Hanbal an tambaye shi a saurari mai yin kissa yace idan yana fadan gaskiya idan yana fadan alkhairi ana saurara ma'ana ya zama mai wa'azi ya tafi akan alqur'ani da sunna da in kissoshin ne ma inganta tuna alqur'ani da sunna mutanen kasar Madina sun kasance idan wani yazo yana irin wannan wa'azin zamanin kan Malik sai din manya su tashi su bashi waje su fita daga masallacin sai kuma yara ci ta jifan shi a zamanin Banu Umayya ne aka samu yaduwar irin wannan dabi'a ta wa'azin tirmi aka nada wasu malamai da wasu shahararru da wasu da'ifai a irin su Darrat Abu Sami suka zama suna bi gari gari masallaci masallaci suna wa'azin da ake cewa wa'azin tirmi ma'ana mutum ya zo ya zauna yayi ta labari yayi ta shako abubuwa yayi ta irin a fadan abubuwan da suka inganta da wanda ba su inganta ba wasu ma anan zai kirkire su wasu kuma labaran da da na yanzu ne da yaji kunne ya girma kaka wasu isra'iliyat ne wasu kisas ne da suka faru da shi ko waninsa ko labarin wata tambaya da aka yi masa ya zama dai wa'azi ya kare ba a karantar da mutane alqur'ani ko sunna ko maganganu na malami ba to wannan shi ake cewa alqas wato labaran da na yanzu ko da wasu a ce wa'azin tirmi Al-Imam Suyuti na da littafi musamman mai suna Tahdhirul Khawas an akadhib ko an akadhibul qissas Ibn Taymiyyah da littafi shi mai suna Ahadithul Qissas akwai babban malami a wannan zamani Dr. Muhammad As-Sabbag littafin shi mai suna Tarihu Al-Qissas labarin ɗan wa'azin surutu to wannan ba tafarki ne mai kyau na wa'azi tafarki ne wanda yake mara kyau dan haka wanda ya san wato yana bona tafarki kokari ya kauce mishi dan ƙarya na yawaita a cikin shi raha da sakin baki da rashin kamewa suna yawaita a ciki wani lokaci kuma har yakan kai zuwa ga tona asirin wasu wanda suka sirranta maka wani asirin su da yin wato izgili ga wasunsu da gulmatar da labaran da wasunsu ba za su su ji an ba da labarin ababen da ya faru na sirrin rayuwarsu kuma kamanta haka dan haka yayi suka zuwa ga wannan sannan yayi suka zuwa ga at-tamthil kamar da muka ji anan wajen at-tamthil wato wasan kwaikwayo akwai littafi shi ma na Hamud ibn Abdullah Tuwajiri mai suna Tahdhiru al-Aqil an-Nabil mimma lafaqahu al-mujizuna lil-tamthil wato jan kunnen mai hankali wanda ya san ciwon kansa ya san cewa mutanen da suke halasta wasan kwaikwayo a ce ayi wasan kwaikwayo dan koyar da addini to abubuwan da su suka lafaka su sun sassaka maganganu ne marasa inganci wannan na Sheikh Hamud ibn Abdullah Tawajiri kenan. Sheikh Al-Albani yana da magana akan haka. Al-Allama bin Baz shima yana da magana akan haka. Da Bakar Abu Zaid wadannan kuma kamar da muka ji a baya sune malaman wannan al'umma. Da haka malamai ba su yadda da wannan tafarki a matsayin tafarki mai kyau wajen ainihin wato karatar da ilimi ko koyar da addini ba. Haka nan kuma daga ciki akwai muqabala, kiran muqabala da ƴan bid'a. Zaman muqabala musamman ayita a bainar jama'a wannan kam tun da can malaman salaf suna hani da inkari zuwa ga haka sai abin da ya zama na dole tattaunawa ta zama ba makawa sai an yi ta ko malamai ne za su yi ko ba za a bada dama wannan tattaunawa a yada ta zuwa shigoyin ta zuwa cikin mutane ba da makamantansu sannan irin abin da ake cewa al-anashid al-islamiyya waƙe waƙe da sunan musulunci amma da musulunci da ma addinin waka kuma addinin ƴan kwaya wannan ma malamai sun yi hani akai hakan nan kuma malamai sun yi maganganu akan a gane bambanci tsakankanin waɗannan wasa'il da ake kyamar su da kuma hanyoyin isar da saƙon wasa'ilun naka wato kamar hanyoyin sadarwa na zamani irin amfani da microphone ko camera ta TV ko amfani da hanyoyin sadarwa na zamani irin su WhatsApp din nan da Twitter da makamantansu ko kasusuwa ko memory card ko makamantansu ko CD waɗannan wasa'ilun naka matsayin su ɗaya da takaddu matsayin su ɗaya da fatu da allo da allan kafadan dabbobi da aka amfani da su a da ma'ana kowanne zamani ya san amfani da wasail da suka samu ne na takhzil na storage na ilim a da ana yi ne da katako da allan kafada da allo na katako da fata aka zo aka kikiro takarda aka zo aka kikiro hanyoyi na electronic wato electronic devices da suke storing in data irin CD irin tape na video ko na audio daga baya kuma akai wannan zamani da ake khazzanawa a internet a cloud a waye duk waɗannan hanyoyin kiyaye bayanan ilimi amma ba su ne hanyoyin karantawa ba da haka akwai bambanci ina fata mun gane wannan to wannan kenan sai mu je kan al-aslu ar-rabi' shine al-ihtimamu bi aqidati salafi ilman wa amalan wa ta'lim daga cikin qawaid usul da mu ahlus sunna wal jamaa muke dogara da su wajen karantawan mu wajen ayyukan mu na addini wajen manhajin mu to ahlus sunna salafiyya suna dogara da bada muhimmanci da aqidar salaf a wajen koyanta a ilmance da aiki da ita da karantar da ita wato ababan da magabatan mu annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina da a'immatul huda suka kudirce game da haƙƙin Allah da haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da imani game da lahira game da tashin alkiyama game da alqur'ani game da ashratus sa'a game da ainihin wato hukuncin mai barin sallah hukuncin wanda yake zunubai hukuncin kaba'ira da azabar kabari da sauran ababan da suke sam'iyyat da sifatullahi ta'ala al-khabariyya da sifatullahi ta'ala as-sam'iyya da sauran abubuwan da suke da alaka da waɗannan ababan da ake samu a cikin littafin aqida wajibi ne a gunmu mu al-sunna wal jamaa muna bada muhimmanci akan karanta su muna bada muhimmanci akan aiki da su muna bada muhimmanci akan karantar da su wa inna mimma yuksafu lahu mallan ya fara da cewa daga cikin abin da yake na bakin ciki annana asbahana nasma'u fi hadhihi al-awina al-akhira anan kurkusa waɗannan shekaru na baya mun waye gari ana samun maganganu da labarai akan cewa kalaman yunabidul aqida muna samun maganganu da suke yin wato ana yin zance na kokarin watsi da aqida a mai da ita baya wa yubiduha an sahatil hikman kokarin cira matsalar aqida daga farfajiyar ababe masu muhimmanci sai mu ce yana cewa ai yanzu ba aqida ce muhimmancin ba abin da yake muhimmanci shine ya zai musulmi su hada kai ya zai musulmi su fitar daga cikin talauci ya zai musulmi su samu aikin yi ya zai musulmi su samu gurabe na aikin yi an musulmi su a likitanci an wuce su a aikin soja an fi yawa an fi su yawa a cikin harkar siyasa da tattali da banking industry da waye wannan maganganu sa da muhimmanci gaskiya ne amma kuma dukkanin su muhimmancin su bai kai muhimmanci aqida yace fa minal jama'ati man ya'tabiru masail al-aqidati masail juz'iyyat daga cikin ƴan kungiyoyi akwai wanda yake ganin cewa magana akan aqida to wannan wani abu ne reshi wani abu ne mai kawo rigima la yu'tana biha bai kamata a bada muhimmanci akan magana akan cewa Allah ya daukaka Allah yana magana Allah yana da sukofi kaza bai kamata a bada muhimmanci akan wannan ba in ji su bal wa minhum man yaqulu akwai ma masu cewa bal alladhi mal ladhi yudiruna in asbatna lillahi yadan aw lam nusbit. Menene damuwar mu? Meye matsalar mu? Mun ce Allah na da hannu ko mun ce bai ci? Muna ganin wannan bai dace ba. Wa hadhihi min al masa'ib wal tammat. Malai ce wannan daga cikin jarabawa ne. To kuma manyan munanan abubuwa. Wa min al ma'lumi inda al jami' mali aqidati tauhid min manzilatin kubra fi shirk. Alhalin abu ne sananne a gun dukkanin mutane cewa lalle aqida tana da babban matsayi a cikin shari'a. Fal khalqu bi ajma'ihi, domin dukkanin halittun Allah gabaki dayansu, innama khuliqa li ghayatin uzma, an halicci halittu ne dan wata manufa mai girma. Ala wa hiya ubudiyatullahi ta'ala, wannan manufa ita ce bautawa Allah subhanahu wataala. Kama qala azza wa jalla, kamar da Allah yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah yace a cikin az-zariyat, lalle ni Allah ubangiji madaukakin sarki ban halicci aljannu da mutane dan wata manufa ba, sai dan su bauta mini. Ma uridu minhum min rizqin, bana bukatar wani arziki a wurin su. Wa ma uridu an yut'imun, bana bukatar ciyarwa daga gare su. Ba kaman iyayen mu da suka haife mu da suke saran zamu taimake su, wata mu musu addu'a ko mu ci da su ko mu musu agaji ba. Allah ba haka yake ba. Allah baya bukatar komai a gun kowa, abinda yake so kawai shine a bauta mishi. Duk wani abu da ku gani a duniya ma, to Allah ya yi shi ne aslan dan ya taimaki wannan bautar, dan ya ba mutane dama su yi bautar. Wallahu subhanahu lam yursil rusula, Allah fa bai aiko manzanni. Wa lam yunzil kutuba, Allah fa bai saukar da littafai ba. Illa li ajli tahqiqit tauhidi, sai dan tabbatar da al'amarin tsayanta Allah. Wa da'awatin nasi ilayhi, sai dan tabbatar da al'amarin kiran mutane zuwa ga tsayanta Allah. Kama qala Allah azza wa jalla, yunzilul malaikata biruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaku. Allah yace yana saukar da mala'iku tare da mala'ika Jibril alaihi salam, min amri, tare da umarnin Allah suke sauka. Ala man yasha'u min ibadihi, Allah yana aiko mala'ikun nan sarakun mala'ika Jibril ya kawo sako zuwa ga wanda Allah ya zaba cikin manzanni, cikin bayin sa ya bashi manzanci. Sai a ce da su, ku ce masa, ku ce wa manzannin nan ya ku mala'iku, ku ga musu aikin da su yi. An anziru, ku ja kunnan mutane, ku yi mutane gargadi, annahu la ilaha illa ana, su tabbatar su kudirce cewa babu sarki abun bauta sai ni Allah Ubangiji madaukakin sarki ni kadai. An fattakuni, cewa ya ku bayi ku ji tsoro na ni Allah. Wa kama qala, wa kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, haka nan a wani wurin Allah Ubangiji madaukakin sarki yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi, ba mu aiko wani daga cikin manzanni gabanin kai ba, ba ce sai da muka yi masa wahayi cewa la annahu la ilaha illa ana fa'budu, babu sarki sai Allah, babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, don haka ku bauta wa Allah. Wannan cikin sutul anbiya yake. Wa kama qala Allahu azza wa jal, haka nan Allah Ubangiji yake cewa la wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allaha wajtanibu at-taghut, hakika mun aiko zuwa ga kowace al'umma mun aiko mata manzo, an ibudu Allaha, ku bauta wa Allah, wajtanibu at-taghut, ku guje wa gunki, cikin suratul nahl. Wa awwalu amrin fil qur'anil karimi qaulullahi azza wa jalla, sannan kuma umarni na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar ga manzansa da sauran al'umma a cikin alqur'ani shine fadan Allah da yace ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum, ya ku mutane ku bauta wa Allah ubangijinku. Allazi khalaqakum, wanda ya halicce ku, wallazina min qablikum, ya halicci na gabaninku, da allakum tattaku, kun haka za ku samu takawa. Wa awwalu ma tastaftihu bihi rusulu da'awata aqwamihim qawluhu, farkon abinda annabawa suke fara bude da'awarsu, kiran da suke wa al'umma su, shine kama hakallahu azza wa jalla anhu, kamar yadda Allah Ubangiji madaukakin sarki ya bada labari daga annabawa, yace ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Annabawa suna ce mutanen su, ya ku mutane, ya ku mutanen mu, ku bautawa Allah Ubangiji madaukakin sarki, wanda ba ku da sarki Ubangijin da ya halice ku in ba shi ba. Wannan aya ce cikin suratul a'raf. Malam ya ci gaba da cewa wa nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama makasa 23 saratan yad'u ila Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rayu shekara 23 yana wa'azi yana kira zuwa ga Allah, minha 13 sanatan fi makka, daga cikin 23 nan guda 13 annabi sallallahu alaihi wasallama yayi su ne a makka ashara sinina minha yuqarriru at-tauhid daga cikin 13 nan 10 cikin 13 nan babu abinda annabi yake kira zuwa gare shi in balla tauhidi wa yad'u ilayhi yana kira zuwa ga tauhidi wa yuharibu shirka yana fada da shirka wa yuhadhdhiru minhu yana jan kunnan mutane akan su fa shirka wa baqi hayatihi sallallahu alaihi wasallama fi tathbiti aqidati at-tauhid wa tarsikhiha wa fi bayan al-ahkam ash-shar'iyya hakanan dukkanin sauraron rayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yayi ta ne don ya kafa ginshikin tauhidi da aqida da bayani akan hukunce-hukuncen shari'a to dan haka babu yadda za a kace aqida ba ta da muhimmanci alhalin duk wannan aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da muhimmanci akan aqida kullu hadha yadullu dilalatan wadihatan ala ihtimami ala ihtimami bi umur al-aqida wannan yana nuni zuwa gaba da muhimmanci mai matukar girma wajen al'amarin aqida ta'alluman wa ta'aliman wa amalan wa da'wata wajen koyanta da karantar da ita da aiki da ita da kira zuwa gare ta wadhalika li anna al-aqidata idha salimat min ash-shawa'id abinda yasa aka bada wannan muhimmanci game da aqida saboda idan aqida ta tsoraitu daga duk wani matsaloli wani datti fasahibuha min ahli aljannati la mahala ma abocin wannan aqida babu makawa dan aljanna ne walau kana murtakiban lil kaba'ir duk mutumin da yake da aqida mai kyau yake da tauhidi lafiyayye koda ya afkawa munanan laifuffuka manya irin sata da zina da cin haram ko cin riba ko saba wa iyaye ko makamantansu fa inna ashabal kaba'ir ila Allah domin su mazowa manyan laifuffuka al'amarin su na ga Allah insha Allah ta'ala azaba idan Allah ya so zai musu azaba gurgurdan laifukan su thumma adkhalahumul jannata bi tauhidihim amma fa Allah zai fidda su daga wuta ya dawo da su aljanna saboda tsayanta Allah da su kai wa qabla zalika in Allah ya so kuma kafin mai musu azaba bi fadlihi wa karamihi wa subhanahu saboda falala Allah da darajar Allah da karamar Allah sai Allah madaukakin sarki sai ya gafarta musu insha Allah azza wa jalla afa anhum Allah sai ya gafarta musu gaba daya Allah gafarta mana fa hiya waymullahi annajatu wal isma yace na rantsi da Allah ita aqida lafiyayya ci tauhidi mai kyau yace na rantsi da Allah ita ci tsira yace kuma kariya da haka dan uwa musulmi kai kokari duk yadda kake cikin wani rudani kar ka sake wannan rudani ya shafi aqidarka kai kokari ka samu aqida lafiyayya ka mutu da ita wala ta mutun da illa wa antum muslimin malam yace wala takadu tara ahadan salimal mu'taqidi illa wa amalul birri wa sa'ir ta'ati akhaffu alayhi min hamlir risha ba za ka ga wani mutum da wuya ka ga wani mutum wanda yake da aqida lafiyayya face sai ka samu cewa ayyukan kirki ayyuka na albir ayyukan kirki da sauran ayyukan da'a za su yi mishi sauki kwarai da gaske fiye da saukin daukan arrisha gashin kaza ko gashin talatal ko gashin dawi shine arrisha abin nan fiza walidha kana lihtimamu biha wal amalu ala tasihiha min ajalli al umuri wa a'zami al a'mal don haka bada muhimmanci da aqida da aiki da aqida da kokarin inganta abinda mutum zai kudurce yana daga cikin ajalli al umur ababe mafiya girma wa a'zami al a'mal ayyuka mafiya girma da haka malaman salaf suke bada muhimmanci kwarai akai malam yace walit tauhidi fada'ilu kathira shi tauhidi yana da falaloli masu yawa la takhfa ala talibil ilmi ba sa koyuwa ga daliban ilimi wa ala da'i ila Allah ta'ala haka nan mai kira zuwa ga Allah waɗannan abubuwa ba za su koye gare shi wa min fada'ilihi daga cikin falalar tauhidi akwai annahu yamna'ul khuluda fil nari tauhidi shine zai hana ka da wama a wuta ko da Allah ya darce ka da azaba idza kana fil qalbi minhu adna mithqala habbati khardal matakar a cikin zuciyarka akwai mafi karancin kamar kwayar komayya ta ainihin dawa ko kuma kamantar su a zuciyarka akwai dan hikin nan na tauhidi a zuciyarka ko da zinubanka sun ja Allah ya kai ka ko ya kai ki wuta don Allah ya sota na mutum zai tsira da rahama Allah ko cetan annabawa da salihai da bayi nagari Allah ka sa mu tsira wa minha daga cikin fa'idojin tauhidi annahu idha kamula fil qalbi yamna udkhulan nar bil kulliya, cewa tauhidi idan ya girmama ya cika ya tumbatsa a zuciya zai hana ma mutun shiga wuta tun farko ba ma sai an kai shi ruman gidan wuta ba. Wa minha aidan husulul ihtida'il kamili wal amnil kamili fid dunya wal akhirah in haqaqahu, samun kyakkyawar shari'a cikakkiyar shari'a da cikakken aminci a duniya da lahira idan mutun ya haƙƙake ma'ana ya tabbatar da tauhidinsa sai samu kyakkyawan aminci a duniya da lahira. Allah yana cewa alladina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wanda suka yi imani basu cakuɗa imaninsu da zalunci da kafirci da shirka ba. Allah ya ce waɗannan suna da aminci kuma su ne shiryayyu, Allah ka sa mu cikin su. Wa minha, har ila yau daga cikin ainihin wato a fa'idojin tauhidi, anna as'adan nas bi shafa'atil mustafa sallallahu alaihi wasallama man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, wanda yafi kowa cancantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cece shi, Allah ka sa mu cikin cancantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine wanda ya faɗi la ilaha illallah, ya faɗi kalmar tauhidi kuma yana tsarkake ta daga zuciyarsa. Malam yana ishara zuwa ga hadisin Abu Huraira wanda ke cikin Bukhari, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi aka ce waye fi kowa cancantar cetonka, annabi ya ce ma Abu Huraira dama nayi tsammanin babu wanda zai mun irin wannan tambayar sai kai, saboda tsananin kwadayinka akan ilimi. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da amsa da cewa mafi cancantar cetona shine wanda ya faɗi la ilaha illallah da ƙarfi da tsarkin zuciya. Wa minha, daga cikin fa'idojin tauhidi, malam yace anna kamal anna al a'mal wal aqwal al zahira wal batina mutawaqqifatan fi qabulha wa kamalha wa fi kathir al thawab 'alayha ala al tauhid, ayyuka na zahiri da muke da ayyukan zukata wanda suke a koye dukkanin sauran ayyukan da muke yi, to ladan da zaka samu cikakke ne ko na kasashe, za a karba ko ba za a karba ba, za a baka lada mai yawa ko ba za a baka ba, duka wannan yana tafi ne based on tauhidinka, gurgudan tauhidinka kansa da nagartarsa, gurgudan karban ayyukan da za a yi maka da nan za a baka, gurgudan na kasar tauhidinka, gurgudan na kasar ladanka, daka wannan yana na tauhidi shine asalin antidote wanda ake karba ayyuka a sanadin sa. Kullama qawiya, isan da tauhidi yake karfi, kamulat hadhihi al-umur, karba aikin ka da ladanka sai ya yawa ya karfi. Wa minha, har ila yau daga cikin fa'idar tauhidi, annahu yuhariru al-abda min rikil makhluqina wa ta'alluq bihim, zai yantar da bawa daga bauta ga halittu ɗan uwansa da kuma ratayuwa da halittu ɗan uwansa, wa khawfihim, zai yantar da bawa daga jin tsoron halittu ɗan uwansa, wa raja'ihim, zai yantar da bawa daga sa rai a samun falala a hannun halittu ɗan uwansa, wal amali li ajlihim, zai yantar da bawa da yin aiki don mutane halittu ɗan uwansa, wa hadha huwa al-izzul haqiqi wash-sharaful 'ali, wannan shine daukaka shine daraja matabbaciya da Allah yake cewa innal izzata lillahi wa li rasulihi wal mu'min, izza ta Allah ce ta manzo ce ta mu'mine ce, ila ghairi zalika min al-fawaid allati ashara ilayha ash-shaykh ibn sa'idi fi yashati ala kitab at-tauhid, da dai wasu ainihin wato fa'idoji da wannan malami ya bayyana a cikin tafin shi mai suna al-qawl as-sadid fi maqasid at-tauhid, daga shafi na 23 zuwa shafi na 24. Sai malam Abdussalam rahimahullahu yace fal wajibu ala du'ati ila Allah subhanahu wa ta'ala an ya'tanu bi amri at-tauhid, abinda yake wajibi ga masu kira zuwa ga Allah su bada muhimmanci akan al'amarin tauhidi, kira zuwa ga Allah, karantar da littafan tauhidi, bayanin tauhidi, shahara al'amarin littafan tauhidi na da da na yanzu, wa an yahtamu bi, a muhimmantar da shi, wa inna mimma yu'limul qalba, a daga cikin abinda yake wato sanyawa zuciya ta jira da ida damuwa, annabatat nabita, an samu su yan tsiraru sun tsiro taqulu, suna cewa lima hadha lihtimamu bit tauhid, dan me za a dinga ba tauhidi muhimmanci, ala nahtamu bi umuril muslimina wa shu'unihim, me yasa ba za mu damu da al'amarin musulmai da rigingimu da fitintunin rayuwarsu ba, kauda talauci, yaki da fyaɗe, yaki da cin hanci da rashawa, yaki da ainihin wato barace barace, yaki da zaman banza da karkata yaki da auren wuri da masu dukan mata yaki da kaza ayi ta kirkiro hanyoyi da kungiyoyi da tafiye tafiye da tafarkoki wadanda koda ababe ne masu kyau amma ba za a yi su ala hisabit tauhid ba ba za a yi su at the expense of tauhid ba dole aba tauhid muhimmancin sa sannan wadancan abubuwan su dole nasu muhimmancin fi darajati thaniya wa thalitha wa halum majarra zama second da third and so on and so forth a wajen muhimmanci amma priority zama the tauhid fal muslimuna yuqtaluna yaminan wa shimala kaji ana cewa gayi na ana ta kashe musulmai a ko ina a Palestine a Bosnia a China a kudancin Nigeria a arewaci ga kidnapper ga bandit ga kaza wa nahnu nad'u ila hadmil kibabi wa izalati almasajid mu kuma muna nan muna ta kira zuwa ga a rusa wuraren hubbari a kauda su daga masallatai allati bunyat alal quburi muna ta magana akan kabari bai kamata ai masallaci kusa da shi ba masallaci kaza akwai kabari ya kamata a kauda shi wani kaza boka ne kaza bokanci ne kaza bid'a ne kun damu da duk waɗannan abubuwan a ta kashe musulmai wa nahnu dhalika min almasaid da mas'aloli ire-iren waɗannan ana ta maganganu akan su wa qaidu hadha alqawli malai yace mai faɗa wannan magana fa nasiya ya manta auta nasa ko kuma yayi shaqulatin bangaro yayi kunnan uwashegu qaula imami alhunafa ko dai ya sani ya kauda kai ko kuma ya manta kuma bai san abinda shugaban masu miƙaƙƙen addini shine wane ibrahima alaihi salam yake fadi ba da yace wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam nabi ibrahim yake wannan addu'a yana cewa ya allah ka janye ni daga ni da ƴaƴana ka kauda mu ka nesanta mu daga bautawa gumaka in yanzu annabi ibrahim yana wannan addu'a to wannan yana nuni zuwa ga muhimmanci mai kwarai mai girma kwarai na al'amarin tauhidi da hadari mai girma kwarai na al'amarin shirka fa idza kana al-khalil imamul hunafa'i alladhi ja'alahu allahu ummatan wahdahu in ya zama khalilur rahman wanda shine shugaban masu addini mai kakke wanda Allah yace shi kadai al'umma ce wa qala anhu azza wa jalla Allah yace wa ibrahim alladhi waffa Allah ya bashi ibrahim wanda ya cika duk aikin da Allah ya daura masa wa amara nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallama an yattabi'ahu fi hanifiyati kuma Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wattabi millata ibrahim hanifa kaba addini annabi ibrahim ne kake wamtahanahu Allah subhanahu wa ta'ala wa dhabhi bi dhabhi Allah ya jarabci annabi ibrahim da yanka dansa famtasala kuma annabi ibrahim ya ci wannan jarabawa wala ba amrallahi azza wa jalla annabi ibrahim ya amshi wannan al'amari ya miƙa wuya falamma aslama kenan wa sallahu lil jabin shi da dan gaba daya suka yadda da wannan aikin da Allah ya daura musu mai wahala wa kasara al-asnama bi yadihi sharifa annabi ibrahim wanda ya dinga rusa gumaka da ainihin hannun shi mai albarka washtadda nakirahu ala ahli shirki annabi ibrahim yayi baran-baran yayi ainihin yi inkari mai tsanani ga al'ummar shi masu shirka yace wa bada bainana wa bainakum al-adawa abadan hatta tu'minu billahi wa lahu yace ni da ku babu daga kafa gaba ce kafir sai kun yi imani da Allah ma hadhihi al-fada'il duk waɗannan falaloli na annabi ibrahim wa ghairiha da wasu su ya khafu an yaqa'a fi shirki amma yana jin tsoron fadawa cikin shirka alladhi huwa ibadatul asnam wanda shirka ita ce bautar gumaka wa huwa a'zamu shirki bautar gumaka ita ce shirka mafi girman muni fama baluka bima duna to ina kuma abin da ke kasa da wancan ina sauran mutane da suke kasa da wancan in ya zama annabi ibrahim da duk wannan darajar tashi da ismarsa da gamdakatar da Allah ya bashi da ayyukan da yayi sai da aka nemi ma a kona shi Allah bai da a kona shi saboda kar ya gumaka da sassara su to amma yana addu'a Allah ya tsare shi daga shirka ma'ana bai amuntu daga yiwuwar Allah ya jarabce shi da shirka ba to ina kuma ga waninsa ina ga na ƙasa da shi walilalika yaqulu ibrahimu taimi wa man ya'manu ash-shirka ba'da ibrahim alayhi salam ibrahimu taimi rahmatullahi alayhi yace wane ne zai iya amuntuwa daga shirka bayan ibrahim alayhi salam wannan magana tana cikin tafsirin tafsiru ibnu jarir al-tabari a cikin juz'i na 17 daga Mughira da yake cewa kana Ibrahim Taimi ya qussu wa yaqulu fi qasasi Ibrahim Taimi ya kasance yana wa'azi yana cewa man ya'manu min al-bala'i ba'da khalif lahi Ibrahim wa zai yi tira daga jarabawa Allah bayan Ibrahim al-Khalil hina yaqulu da yake cewa rabbi jibni wa baniya an na'budu al-asnam gashi karatu ya dauko abin ga kuma gashi lokaci ya kure dan haka zamu saurara a wannan bigire sai mun hadu a darasi na gaba wanda zai zama shine darasi na ainihin wato hudu insha Allah yake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh